بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. سي الشمائل المحمدية أنا الإمام الترمذي رحمه الله. إمام سيأتي بابي أجيا باب ما جاء في دهك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة أحاديث. تكين أبن ديزو قمي لشأن داريا تمن زن الله صلى الله عليه وسلم. من كرن توسى حديثا يزم متاش إنا حديثنا لليبي دعشرن دفوت. الإمام كتش حدثنا هناد بن ساري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيرة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يكي تشيوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيوى إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا ني ناسا كارشان يموت وجمهتا من غني تشيوى دوان دي قسم سنة سنمين ومهن بايدا وانا تشيوى زيهتا دشيتو إمانا الله إمانا النبي صلى الله عليه وسلم قوس تشيطان ما سيشيتو to cikin wanda zasu fito daga wutan nan mummune masu sabo karshen wanda zai fito ce rajulun ya farji min ha zahafan mutunan da zai fito daga ciki yana jan ciki fai qalu lahu sai a ce mishi in dalika tahifa da khulul janna ka shiga aljanna qala sai ce fa yazhafu sai ya tahi li yadkhul aljanna dan ya shiga aljanna wancan zahafan nake so jan gindi ba jan ciki ba fa yadkhulu sai ya ce li yadkhul aljanna sai ya shiga aljanna fa yajru nas qad akhadha almanazila sai samu mutane kowa ya kama masabkin shi tunda shine karshen shiga kowa ya zamana masabkin shi fa yarji'u sai komo fa yaqulu sai ce ya rabbi ya allah kada akhadha an-nasu al-manazil mutane kowa ya kama masabkin shi fa yuqalu lahu sai a ce mishi atazkuru az-zaman allazi kunta fihi shin ka tana zamanin da kake cikin shi fa yaqulu na'am sai ya ce eh qala sai ce fa yuqalu lahu sai mishi tamanna to kai guri ma'ana ka tana lokacin da kake cikin wuta azabar da kuka sha sai kula na mai ce eh a ce mishi to kai gurin duk abin da kake so kala sai ce fa ya tamanna koma wanda yana nihin guta ce ka kowa kama gurin shi fa ya tamanna sai ya ta guri cewa ina so a bani kaza a mini kaza a bani kaza fa ya kala lahu sai a ce mishi fa inna laka allazi tamannaita an baka abin da kake gurin ka zano wa asharata adafi dunya da limkin duniya so 10 kala sai ce fa yaqulu sai ce ataskharu bi minni shin zaka rika mini izgili ya Allah wa antal maliku kai ne mai mulki abinda aka gaya mishi da kyautar ta hutar hankali yana tunanin izgili ne ma ake mishi kala sai ce fal qadar aitu rasulullah saw dahika hakika na ga manzon Allah saw sam yayi dariya hatta barin nawaji zu sai da mutamanan hakorin shi suka bayyana ma'ana nan gurin shine mahallin shahirin nan in ta kama didda mafi an ce jullu dahikuhu tabassum a can ba mafi yawaitin dariyar shi shine mulmushi amma akwai lokutan da yana yakyata dariya har hakorin shi su bayyana amma wannan shine kadan na gabe ce haddasana Qutaybatu ibn Sa'id an ba'ana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Ali ibn Rabi'a yace shahidtu Aliyan na halarci Aliyu uti bidabati liyarkaba an zo mishi da wata dabba dan ya hau sama falamma wada arjilahu fi rikabi yayin da ya aza kafar shi bisa abun hawa ya hau bisa abun nan sardi kala sai ce bismillah yayi bismillah falamma sawa ala zahariha yayin da ya daidaita a bisa bayan ta ya hau kala sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah summa kala sannan sai ce subhanallazi sakhara lana hadha godiya ta tabbata ga Allah da ya hore mana wannan amma kunna lahu muqarrinina ay mubiqina bamu kasance ba mu masu iya musu ne dabbobin da Allah ya sa da raƙumi da jaki duk sun yi ƙarhin ka amma Allah ya sakhare maka su kake ikon sarrafa su yace inna ila rabbina lamunqalibun lalle tabbas mu masu koma ne zuwa ga ubangijinmu summa qala sannan annabi yace alhamdulillah ya salasan alhamdulillah hasu uku wallahu akbar ita masu uku subhanaka inni zalamtu nafsi ya Allah tsarki ya tabbata gare ka na zalunci kaina da zanubai faga filli kai min gahara fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gahara zanubai sai kai summa dahika sannan dariya fa qultu sai nace min ayyi shay'in dahita ya amiral mu'minin ni kake ma dariya ya kai shugaban mu'minai qala sai ce ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sanaki na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kamar yadda na aikata yayi irin yadda na yin nan kuma yayi dariya summa dahika sannan dariya wa qultu sai nace min ayyi shay'in dahita ya rasulullah ni kake ma dariya ya ma'aikin Allah yadda ka tambaye ni haka na tambaye shi dariyan me yake kala sai yace inna rabbaka la ya'jabu min abdihi lalle ubangijinka yana mamaki ga bawan shi mamaki wanda ya dace da girman shi da darajar shi isa kala sun gidan yace rabbi gifli zunubi Allah ka zahurta mini zunubaina Allah yana son haka na ya alamu annahu la yaghfiru dhunuba ahadun gairuhu, bawan ya san cewa ba mai gafarta zanubai sai shi. To matukar bawa yana haka, to Allah yana san haka ne. Shi yasa ake san yawan istighfari, ko da yaushe mutum ya kasance istighfari tana bakin shi. Nan ma gashi nan an ce da hika Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya, duka wannan bayanin siffar dariya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na gaba yake cewa ƙara Sa'ad daga Amir bin Sa'id ce Sa'ad ya ce laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dahika yawmal khandaq, haqiqa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ranar yakin khandaq, hatta barar nawajizuhu, sai da matamnan hakoran shi suka bayyana. Ƙara sai yace qultu, yana ce kaifa kana dahikuhu, yaya dariyar shi ta kasance. Ƙara sai yace kana rajulun ma'ahu tursun, wani mutum ya kasance yana da rigar yaki, surke na yaki. Wa kana sa'adun ramiyan, sa'ad ya kasance mai mahalbi ne, ya gwanince wajen halbi da wuya yake kuskure. Wa kana rajulu yaqulu, wannan mutun ya kasance yana cewa kaza kaza biturs kaza kaza da wannan rigar yakin tashi. Yugaddi jabhatahu, yana lullube goshin shi. Fana za'alahu sa'adun bi sahamin, sai saham ya sa'ad ya tuje mishi ita bi sahamin da kibiyar shi. Falamma rafa'a ra'sahu, yayin da ya dago kan kirmahu sai ya halbe shi. Falam yukhdi hadhihi minhu, yace bai kuskure ma wannan ba, ya ani jabhatahu, yana nihin abin nan insha, yana nihin goshin shi. Wan qalabar rajul, sai wannan mutun ya juya, wa shala bi rijlihi, kafa shi ta shanye. Fadahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya sai da hakoran shi suka bayyana. Qultu, sai nace min aisha in dahika, yace me yake ma dariya, ma'aikin Allah ƙara, sai yace ma'ana kahuri ne, ba wai mutum ba haka musulmi. Min fi'ilihi bil rajuli, aikin da yamma wancan mutunan, wancan aikin da yamma shi. Me yasa ran, saboda abun mamaki ne, dan gwanancewa da yaki da kibiya ya halba, yadda na harko bai yi niyyar halbin shi ba, ya halbi ta kanas kib, kawai hudda hullai ya yi niyya da kibiya, kuma ya hudda ta, sannan kuma ya yi koma ya halba ta biyu, ya halbi abin nan, ya halbe shi. Sun kasance suna da irin wannan gwannan halbi wajen abin da malamai suna bayyana su wajen musabaka, kamar yadda wajen musabaka ana ta dawakai, ana ta kaza, to ana yin musabaka ta kibiyoyi, a ce an dora wani abu can, kowa ana so ya halbe shi, ko wanda zai kasance kamar ya kasance haram ne, ko kuma hadashi ne, ko kaza, yadda dai suka zano su masana halbi, tsira abin a ce ana so kowa zai halba, ya halbe shi halbin da zai dan gusa daga gurin shi ba tare da ya ka abun gakin shi ba, ko kuma halbin da zai kasance kibiyar ta mishi kaza ko ta yi kaza, wanda yake nuna gwanewa da kwarancewa, kwarewa wajen sha'anin halbi. To shine Sa'ad yana cikin kwararru cikin sha'anin halbi. Babu ma ja'a fi sifati mizahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatu ahadith, baban abin da yazo cikin wargi zolaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yana zolaya kamar yadda zan magana. Hadisi na farko cikin baban daga Anas dan Malik yake cewa da sanadin al-Imam Tirmidhi har zuwa Anas dan Malik yace inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Anas dan Malik ya zal uzunaini, ya kai mu abucin kunnuwa guda biyu. Mahmud yace qala Usama ya aniyu mazihu, abin da yake nihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana mushi zolaya ne, yana zolaya amma la yaqulu illa haqqan, ba zolaya ba ta ƙarya, duk abin da zai faɗa amma zolaya ce ta gaskiya. Ana yin zolaya amma ba irin wanda muka saba ba, babban mutum ya faɗa abin da ƙarya ce, zolayan ma bata ba da damar wannan ba, na zolayi mutum amma da abin da yake gaskiya ne ba ƙarya ba. An Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kicha in kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yafaliduna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cakuɗanya da mu, hatta ya qulu li akhin li sagirin, har yake ce ma wani dan karamin kanena. Sai Anas yara ne, yana nihin annabi har yara yana cakuɗa yana mu'amala da su, ba kyamarsu yake ba, yake ce ma dan shi dan kanan Anas dan karami, yace ya aba Umayr ma fa'alan Nugayr, ya kai aba Umayr ne Nugayr tsuntsunka Nugayr ya aikata, sunan wani tsuntsun ne yake da kamar yadda zan magana. Qala Abu Isa, al-Imam Tirmidhi yake cewa wa fiqhu hazal hadisi, fiqhun dake karkashin wannan hadisin, annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zolaya. Wa fihi annahu kanna gulamahu sagiran, gashi anan gurin kaga yaro ne karami, amma annabi ya mishi alkunya da yace ya aba Umayr, zolaye shi ce yake dan yaro ne karami, ina ya gadan da haza a kiran shi cewa baban wani, baban Umayr, kawai dan ya mishi ne abin nan zolaya, kuma ya gama da ma fa'alan Nugayr, ya mishi wannan yake da suna Saja. Fa qala lahu, yace mishi ya aba Umayr, وفيه كما cikin hadisin ji al-Imam Tirmidhi annahu la ba'sa an yuda sabiyu tsaira babu lahi aba yaro tsuntsu liyal abu bihi dan ya rika wasa da shi bai daga cikin azabtar da hayawan a cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam anta azibul hayawani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azabtar da dabba ko kwari to wannan ba alissawa shi yaro ya kama tsuntsu yana wasa ko an kamo an bashi yana wasa a ce azabtar da shi ne wa inna ma qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi haka mun gani an hana mutun ya dau gutun butumi aje a gidan shi ko diye kofe in babba ne an haramta amma yara sai aka ba su dama kamar yadda annabi ya ba Aisha dama yace ya aba umair ya kai aba umair ma fa'ala nugair mi nugair ya aikata bi annahu kana lahu nugairun shi yana da tsuntsun da ake cewa nugair yal abu bihi yana wasa da shi wannan kamar yadda ake kowanta dabba a mata suna suna ne yan mushi yace fa mata sai wannan tsuntsu yan mutu fa hazinal gulam ya alaihi wannan yaro yayi bakin ciki kan mutu a tsuntsun fa ma zahahu annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi zulaya fa kale yace ya aba umair ya kai baban umairu ma fa alan nugair wannan zulaya ce da wasa yake ma yara hadisi na gaba daga abi huraira radiyallahu anhu kale yace qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin allah innaka tudaibuna kai kana mana wasa kana wargi da mu kala sai ce na'am eh haka ne gair annila aqulu illa haqqan sai dai ni banna hada komai sai gaskiya ko cikin halin wasan da cikin zolai banna hadan komai sai gaskiya tudaibuna daga muda'aba ne ani tumazihuna kana zolayen na gaba daga Anas dan Malik yace anna rajulan istahamala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora shi bisa dabba a ta hijihadi shine istahamala da sinu talabi ma'ana istahamala kama istaghfara yani mugafara istahamala yani mu a dora shi na rasulullahi shine mafaulun bi rajul in shine yan nema fa qala sai yace inni hamiluka ni zan dauke ka ala waladina gacin akan dan taguwa fa qala yace ya rasulullahi ma aikin Allah ma asna ubi waladina kami zan yi da dan taguwa yana ne dan taguwa karami mashanunu annabi yake ne fa qala shi ko annabi yana nihin zolai shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa halatul ibul illan nuku shin taguwa tana aihuwa wani abun ba dan taguwa ba dama an nuku shi ake ce ma dan taguwa to nan ya ce dan taguwa waladun naqa wanda taguwa ta aihuwa kenan ko mun girman rakumi taguwa ce ta aihe shi shi yasa annabi ya zolaye shi da haka daga Anas dan Malik kaga duka wargin da zolayen na annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake ba haka ba anna rajulan min ahlil badiya wani mutum daga mutanen kauye kana su muhu zahiran sunan shi zahir hadisi ne sahihi gashi nan a kasa ya hudu shi ahmad ma ya hudu shi a cikin musnad wa kana yahudi ila annabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min albadiya ya kasance yana kawo ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam kyauta daga kauye saboda annabi yana cin kyauta amma sarka ce bai ci yace fa yujahizuhu annabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya kharuja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya shi ya mushi kayan shiri idan ya kasance yana so ya koma in zai koma sai annabi ya sayo mushi wannan ya sayo mushi wannan shi ma ya mushi alheri ya koma kauyen su fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna zahiran badiyatuna lalle zahir shine kauyen mu wa nahnu hadiruhu mu ko mu ne birnin shi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu kaga wannan zolai shi ce yake yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbu yana son shi wa kana rajulan damiman ya kasance mutun ne amma mai tsananin muni bai da kyau fa atahu annabi sallallahu alaihi wasallam yawma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mishi wata rana wa huwa yabi'u mata'ahu yana saida wani kayan shi da ya zo da shi daga kauye kasuwa waqtadanahu min khalfihi sai annabi ya rungume shi ta bayan shi bai ya gane shi wa huwa la yusiru bai ya ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayan ya rungume shi fa qala sai ya ce man haza wane ne wannan arsilni ka sake ni falsafata sai wannan ba kauye ya waiwaya fa arafa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya san cewa annabin Allah ne faja'ala la'alu sai ya sanya sai ya fara kuma rada bayya takaitawa ma alsaqa zaharuhu bi sadrin nabi sallallahu alaihi wasallam yana dan farar da bayan shi ga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam dai kuma san annabi ne sallallahu alaihi wasallam bai so ya sake shi ma hina arafahu lokacin da ya san shi dan gamuwa da jikin shi mai albarka faja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara yana cewa man yashtari hazal abdu wa zai sai wannan bawa yana nihin shi wannan ba kauye fa qala ar-rajul duka wannan babawa bane da ne amma annabi yana mishi wasa ne da zolaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam qala rajul sai wannan mutun yace ya rasulullahi ma aikin Allah idan wallahi tajiduni kasiran idan ku haka ne bawa ne zaka saida ni wallahi zaku same ni a matsayin mai da kusassar kasuwa ma'ana ba wanda zai saya kasadu tijara saboda an ce damima mai muni ne kasadu tijara shine kasa abu kasuwa ya ki sayuwa ko tayiwa shine kasiran zaka same ni mai kasassar kasuwa ne ba mai sayi faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace mai sallallahu alaihi wasallam lakin inda Allah lasta bi kasirin amma a wajen Allah kai bai mai kasassar kasuwa bane inda musulmi ne mummuni ne au qala saboda Allah bakin huska bai yake la yanzuru ila aisamikum wala ila suwarikum lakin la yanzuru ila qulubikum yace anta inda Allah galin kai tabbas a wajen Allah mai tsada ne kaga nan yadda yake cike da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi wargi kuma ya mushi zolaya kuma hadisi ne sahihi na hadisi na ƙarshe cikin baban daga Hassan yake cewa a tata'ayuzun wata tsohuwa ta zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah udullahi an yurfilani aljanna karuki Allah ya shigar da ni aljanna faqala sai annabi yace ya ummu fulan yake uwar wance innal jannata la tadkhuluha ajuz aljanna tsohuwa ba ta shigar ta qala sai yace fa wallat tabki tabbara baya tana ta kuka cewa aljanna banda sahi fa qala sai annabi sauke ce akhbiruha ku ba ta labari annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz ana nihin bazatta shige ta ba tana matsayin tsohuwa dan inna Allah ta'ala ya kulu ga Allah yana cewa inna sha'ana hunna insha'an mu muka sake musu halitta sabuwar halitta muka mai da su yan mata ma'ana mata na duniya yanzu su shiga aljanna faja'alna hunna abkaran sai muka sanya su abkaran a matsayin yan mata kenan wannan aya ita annabi yake mata nihin cewa tsohuwa ba ta shiga aljanna ma'ana a halin ta na tsuha sai Allah ya sake halittarta yace urban sun kasance wanda suke farkon bullawar nonunan su ne a taraban kuma wanda suke sa'annin juna tsarakun juna wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata miza kaga duka miza hakin da wargin da zolaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam duka babu abinda za a ce ƙarya ce ba zolaya ba ce wanda zai faɗa abinda ba haka bane wannan mutakaita annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin abinda shari'a ta ba da dama yin shi amma kai zamana rayuwar mutum kullum haka nan ne sai zamana magana shi ba ta da kima ne da shi dabi'a shi